This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Niger, za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya. Ko Nomad, ko Niya FM, ko kuma Dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar internet ta voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zabe ko nade, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. Yan kasar Rwanda sun jefa kura'a da kaso mafi rinjaye domin canza dokar kasar da ya baiwa shugaban da ke kan karagar mulki Paul Kagame damar sake tsayawa takara kane cigaba da mulkin kasar har na tsawon shekara ta 2034 sakamakon wucin gadi da hukumar zaben kasar ta fitar na wannan kura'ar da aka jefa jeju a Sabar. Ya nuna kashi 98 na masu jefa kura'a a gundumomi 30 sun jefa kura'a cewa a dage wannan takunkumi ga shugaba Paul Kagame. Da yake wa taron manema labarai jawabi a Kigali, fadar gwamnatin kasar, sakataren hukumar zaben kasar Charles Munyaneza, ya ce an jefa kura'an cikin kwanciyar hankali da lumana, kana masu jefa kura'an suna cike da dokin yin hakan. Ya ce masu jefa kura'a sama da miliyan 6 ne suka jefa kura'an cewa sun amince da wannan sabon tsarin, kana sama da 100,000 kuma suka jefa cewa ba su amince ba. Munyaneza ya ce wannan shine karo na farko da kasar ta samu adadin masu jefa kura'a da suka fito har da ya kai wannan adadin da aka samu ciki ko har da matasa da kuma dalibai. Sai dai kuma a waje daya mai magana da hukumar tsaro ta Majalisar Dinkin Duniya, Ned Price, ya ce Majalisar Dinkin Duniya ta yi kasa a gwiwa da wannan kur'an jin ra'ayin jama'a wanda aka gudanar da shi cikin dan kankanin lokaci. Kana ya kira ga Kagame da ya mutunta rijejeniyar yin wa'adin da aka shata yayi salin da ya hau mulki tun farko. Amurka da kungiyar tarayyar Turai tun farko sun yi Allah wadare da wannan kur'an jin ra'ayin jama'a, suna cewa wannan yiwa demokradiyya karan tsaye ne. Yan sanda a Somalia sun ce akalla mutane uku ne suka mutu sa'ilin da wata mota ta yi bindiga a wani titin da ke yawan hada-hadan jama'a babban birnin kasar, wato Mogadishu. Mai magana da yawon rundunar yan sandan kasar Ali Hirsi Bari ya shaidawa wannan gidan rediyon cewa an tada bom a cikin wannan motar kusa da wani shagon jim kadan, kuma sai aka buɗewa wasu jami'an gwamnati wuta da ke kusa da wannan shagon. Rahotannin cikin gida sun bayyana cewa jami'an dai suna cikin jami'an da ke ba da tsaro ne ga gwamnan yankin Galgadud da ke tsakiyar kasar na Somalia. Sai dai abinda ba tantance ba shine ko wannan ya shafi gwamnan. Wani asibiti da wakilin wannan gidan rediyon ya zirta ya shaidawa wakilin cewa asibitin ya yi wa mutane 19 maganin rauni daban-daban da suka samu sakamakon wannan harin. Kana tuni ya sallami wasu 6. Sai dai kungiyar Al-Shabab ta dauki alhakin aikata wannan aika-aikan, kuma ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa da yawan jami'an gwamnati sun mutu sakamakon wannan harin. Gwamnoni a arewacin Najeriya sun yi taro a Kaduna domin abin da ya faru a garin Zaria, kuma wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara ya samu daman zantawa da wasu gwamnonin, cikinsu ko har da na Borno kashin Shaddima, inda Isa Lawal ya tambaye shi ko me suka tattauna a wannan taron.
A matsayin mu na shugabanni wanda hakkin kula da kare rayukan al'umma ta rataya a gare mu, mun yi wannan taron ne musamman don mu tattauna kan lamarin da ya auku a garin Zaria da kuma neman maslaha saboda kare aukuwan hakan a sauran jihohin arewa, don kungiyar Shi'a suna da mabiya mafi yawa a yawancin jihohin arewa. Ma mun zo ne mu yi taziya wa gwamnan jihar Kaduna da gwamnatin jihar Kaduna da duk mutanen da wannan asaran da ta same mu. Bugu da kare kuma mu mara masa baya bisa ga duk matakan da ya dauka don hana aukuwan wannan hasarin. Insha Allahu mu gwamnonin arewa za mu dauki duk matakan da ya cancanta mu ga cewa wannan abin ba tabbazu wa yanzu jihohin arewa ba.
Gwamnan jihar Borno kenan Kashin Shattima yake wa Isa Lolikara bayanin wasu daga cikin abubuwan da suka tattauna a taron su na Kaduna. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sojojin Yemen sun ce akalla mutane 68 ne suka mutu sakamakon bude wutar da aka yi a arewacin na Yemen a cikin yan kwanakin nan. Wannan da ya ƙara dagula yanayin al'amura tsakanin masu goyon bayan gwamnati da yan Shi'at na kungiyar Houthis. Bayanai daga jami'an tsaro da kuma shaidun gani da ido sun ce an yi wannan arangama ne a lardin Hajja, wanda ya yi dalilin mutuwar 'yan tawaye har su 40 kana sojojin gwamnati ko 28, yayin da wasu dama suka samu rauni daban-daban. Kamar yadda majiyar ta jami'an tsaro ta bayyana, ta ce yayin da sojojin gwamnati ke nausawa suka tsallaka bakin iyakan Saudiya bayan sun gama atisaye na tsawon watanni kafin su yi wannan arangama da sojojin 'yan tawayen na Houthis. Wannan dai yana faruwa ne bayan da Majalisar Ɗinkin Duniya ke kokarin ganin an samu maslaha a wannan rikici na Yemen a Geneva. A ranar Talata ta shige ne dai aka fara wannan tattaunawar na batun sulhu, wanda daga bisani aka fara gane cewa 'yan kungiyar ta Hutu da Iran ke marawa baya ba su amincewa da wannan yunkurin samar da zaman lafiya. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya yi na'am da wannan batun yarjejeniyar, yana cewa wannan ita ce hanya kawai da za a iya kawo ƙarshen wannan yakin basasan. Yanzu haka dai, 'yan takarar shugaban ƙasa Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat suna shirye-shiryen gudanar da muhawararsu a ranar Asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu. Sai dai wannan takaran ya yi karo da cece-kuce tsakanin manyan 'yan takara game da rumbun tattara bayanai na 'yan takaran. 'Yan takara a jam'iyyar wato Hillary Clinton da kuma Santa Bernie Sanders da tsohon gwamnan Marty O'Malley suna neman hanyar da za su kawo wato ragwan zaman doya da manjin da ake neman farawa tsakanin 'yan takaran biyu wato Hillary da Sanders. Domin ko dai da yammacin Juma'a da ta shige ne, Sanders ya maka kwamitin kula da harkokin zaɓe na jam'iyyar kotu domin su dawo masa da damarsa na samun damar kaiwa ga rumbun ad na bayanai na ƙuri'a, wanda kwamitin ta kulle bayan leƙen asirin da kwamitin ta ce magoya bayan Sanders sun yi na leƙo bayanan Hillary, wanda kuma hakan bai dace ba. Sai dai lokacin da aka gano hakan, kwamitin yaƙin neman zaɓen Sanders nan take suka sallami wanda ya aikata hakan, amma wannan bai sa kwamitin jam'iyyar ta buɗe wannan ma'ajiyar bayanan ba nan take. Mai magana da yawun 'yar takara Clinton Brian Fallon ya ce ƙungiyar kamfe na Sanders sun yi leƙi wajen ajiye bayanai na Clinton har sau 25 a cikin rumbun ajihohi 50. Duk da yake akwai abin da ya rarraba waɗannan wuraren ajiye bayanai na Clinton da na Sanders. Daga bisani dai kwamitin kula da harkokin zaɓen sun amince su buɗe wa Senator Sanders nasa rumbun bayanan, domin kuma masu kula da nasa bayanan sun yi bayani game da bayanan da suka gani, kuma suka ce ba su adana shi ba kamar yadda aka yi zarginsu da farko.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai leka a kasar Saudi Arabia ne, inda karo na farko da mata suka jefa ƙuri'a kuma su ma aka jefa musu, domin ko sun samu damar tsayawa takara kuma wasu daga cikinsu sun yi nasarar wannan zaɓen. Sai dai Salma al-Rashid wadda ta yi kuwa tare da ilmantar da mata muhimmancin fitowa su yi wannan zaɓen, kuma ita ce mace ta farko a babban birnin ƙasar wato Riyadh da ta kada ƙuri'arta. Ga ma abin take cewa bayan ta jefa ƙuri'an.
The voting center was a public school and we went in and the ladies waiting for us to register just were excited to see us come in. We were the first to walk in. So just going through the process, writing the paper, filling out the information was just a wonderful feeling. It was, I knew that this was a day in history.
An jefa kura'ar ne a wata makaranta a nan unguwarmu da ke nan cikin birnin Riyadh. Mata masu aikin rajista suna jiran domin mu je mu jefa kura'armu. Su ma suna cike da farin ciki da dokin ganin mun zo jefa kura'a. Mu ne sahun farko da suka fito domin jefa wannan kura'ar. Mun bi duk matakan da ake bukata daga karbar takarda zuwa rubuta sunayenmu zuwa ga cike wasu takardu da ake bukatar bayanai. Gaskiya ina cike da farin ciki domin wannan wata rana ce da tarihi ba zai manta da ita ba.
Ita ma Tuje Al-Atul wata yar rajin kare haƙin bil'adama ne da aka taba tsarewa har na tsawon kwanaki 73 domin ta nemi a bar mata a ƙasar Saudiya su samu damar tukin mota. Da farko an hana ta tsayawa takara amma ta kalubalanci wannan hukuncin da aka yanke mata sai aka bar ta tsaya takara. To da manema labarai suka tambaye ta ko tana ganin wannan zaben an kama hanyar samun yancin mata daidai na maza kenan tunda har yau ga suna zabe shine sai ta ce
equal rights the entire package, oh my god, it would take forever. I won't be alive to actually witness it, but to win rights step by step like this one and hopefully the driving one, it would take a lot of time and they have to come step by step.
Yanci kai da sauraruna aka ba wannan kan ba zai samu ba har duniya ta nade. Ni dai kan na san lokacin bana raye har da zan ga faruwar wannan. Amma dai na san sanna akan hankali za a samu nasara sai dai gaskiya zai dauki lokaci.
Ita ma wannan baiwar Allah wata mai rajin kare haƙin bil'adama ne. Kuma ga abin ta shedawa manema labarai da aka ce ko me yasa bata tsaya takara ba?
I did not register my name as a voter or as a candidate because I am boycotting the election. And I have my reasons for that. I am a human rights activist and I think before women go to elect they should be a full citizen.
Ni ban yi register sunana ba ko dai a matsayin mai jefa ƙuri'a ko kuma ƴar takara. Nayi hakan ne ko domin ina mai ƙauracewa zaben kuma ina da dalilan da suka sa na ɗauki wannan matakin. Na farko dai ni mai rajin kare haƙƙin bil'adama ce. A gani na kamata yayi kafin mata su tafi jefa ƙuri'a ya dace a ce su ƴan ƙasa ne tukunna.
Da kuma aka ce mata kina ganin kenan zaben na jeka nayi ka ne. Nan ma ga abin take cewa.
Kind of.
Kware da gaske wannan zaben na jeka nayi ka ne kawai.
To shi ko Muhammad Ibrahim mazauni ƙasar Saudi Arabia ne kuma na tattauna da shi ne akan yadda wannan zabe yake da kuma yadda ya kalli zaben. Da farko dai na fara tambayan sa ne. A nan inda yake birnin Makka da sauran sassan ƙasan ko matan sun fito domin jefa wannan ƙuri'ar?
Na ji labari sun fito sosai kuwa. Sun fito sosai zan dalili kuwa shine wannan ne na farko wanda zai ba su dama su ma su tsokaci akan yanayin da harkokin ƙasan suke tafiya. To kaga ko ba za su yi sake ba. Wannan shi yasa suka farfito da yawa Makka nan ma sun fito kuma a sassashe daban-daban da sun fito.
To kamar tunda dai ba wannan ne karo na harko da kaga zabe ba amma wannan ne karo na harko da mata suka hito. Idan ka dubi wannan zaben da waɗanda ka gani a baya ya zaka kwatanta su?
To wannan dai kan ko daga abin da yake da akwai daban yake da duk wani irin zaben da za a yi a da. Mu muna zauna a nan ba lalle ba ne ma a da musan ana wani zaɓe ko wani abin nan a da na mata a nan. Amma saboda wannan dalilin wannan ɗin mata da abin nan ya sa mu ma da muke mazaunan nan mun ji labari an faɗakar kan cewa dai mata su fito su yi zaɓe kuma gaskiya akwai bambanci. Ko wajen aka tawa ma mutane bayani.
To a kama a yana aka gudanar zaɓe a hili ne ake gudanar zaɓen ko akwai wani wuri ne keɓaɓɓe na musamman da aka samar saboda ganin cewa mata ne?
Guri ne keɓaɓɓe haka suke yin haka suka yi naji suka yi wannan abin nan ba wai haka wai na a fili kamar yadda mu muke yin namu ba haka. Kamar guri ne kamar hall haka suna zuwa suna kada wannan ɗin su.
Su matan zalla ne koko mata da maza ne tun da zaben na gaba ɗaya ne?
To mata da maza. Amma kuma ka san a yanayin tsarin yadda ƙasar yake gwamutsuwa irin wannan yadda za a gani ana yi a wasu guraren babu shi a nan. mashiga da mafita din na mata daban-daban ne da na maza.
Amma duk zaben dai na aji guda ne, amma wurin jihar Kura ne ya bambanta.
Ya bambanta, gaskiya ne, haka yake.
To akwai wani haske da za a kara muna game da shi zaben wanda ka sani kila wanda ni kuma ban tambaye ka ba?
To misali dai don wajen mata wajen su 900 ne ma nake ji suka tsaya zaɓe, kuma a cikin su an samu wajen 17 da suka yi nasara. Inda aka fi samu, wanda suka yi nasara shine Riyadh. Birnin Riyadh an samu, wannan province an samu mata 3, kuma sai kuma Jidda inda aka samu mata 2, sai kuma wani gari kuma Gasim an samu mata 2, kuma Al-Aisa kuma an samu mata 2. To sauran kamar Madina da Makka da Jizan da Khel da Tabuk da Jau duk an samu mata ɗaya da suka samu nasara a wajen nan.
Zaben kaman kwatanta shi da irin na gida Najeriya, ƙananan hukumomi ne koko jihohi?
Kaman region ne haka.
Lardi kenan.
Lardi haka yake.
Kwatankwacin ƙananan hukumomi kenan.
To haka yake.
Yanzu nan da ka lissafa ka ce an zaɓe su a waɗannan wuraren, shugabannin ƙananan hukumomi kenan a waɗannan wurare kenan?
Koko
'yan majalisan ƙananan hukumomi?
'Yan majalisa ne, 'yan majalisa.
Wato kaman kansiloli kenan haka?
Haka yake. Wanda yake kuma yawanci dai fa suna ta murna akan dai cewa wannan shine dai lokaci da za su samu dama su ba da wani damuwarsu a kan da yadda ake tafiyar da gwamnatin ƙasan.
Wato kana ganin kasancewar su ke zai yi tasiri kenan amma ta yadda mulkin ƙasan?
Zai yi tasiri. Tasirin ga yanan an fara, da ai ba a yi da su, kuma ga yanan ana yi da su. Kuma suna da abubuwa da yawa, misali dai ɗaya da zan iya baka kamar wasu suna magana a kan kamar tuƙi haka na mata. To suna tunanin cewa da lokaci dai in Allah ya yarda su ma za su iya samun wannan ƴancin.
To har yau akan zaben ƙananan hukumomi, amma wannan karan a can jihar Sokoto ne inda ake ci gaba da sabata juyatta akan zaben ƙananan hukumomi a jihar. Yayin da suke cewa ana so a yi musu ɗauki dagwara, wasu kuma cewa suke yi ana neman a yi musu naɗi. Wakilinmu na Sokoto Murtala Faruk Sanyina ya samu daman zantawa da wasu masu wannan ƙorafin. Da farko dai bari mu yada zango a ƙaramar hukumar Isa, domin kusan ɗaukacin jihar ne ba inda babu wannan kukan.
Sunana Alhaji Nasiru Muhammad Awaza, APC Chairman, Isa Local Government. Abinda ba mu mamaki kwamitin da aka nado bayan mutanen mu sun kwana sun yi ni sun kai dare wurin zabe, kuma bagiran da anka saba zabe sai mu haga kwamiti ya to da komboye da kowa da jami'an tsaro har da jiniya sun shiga cikin gari. Mu muna tsammanin za su kai report ne police station, mu ne musu anuciya da DPO da jami'an tsaro da SS da CIB da kowa muna tare da su har dare har kusan swahi. To sai muka ji an ce wai sun shiga gidan wani dan takara an ruhi. Wai ashe an tanadi wasu yara wanda wasu su ma ba 'yan jam'iyya, wasu ko balaga ba su yi ba. Kuma ƙasa da minti 20 sai an ka taho an ka ce wai an gamo zaɓe an taho. Muka ɗunguma da mu da esco ɗinmu na local government tare da ciyamomin mazaɓen nan mu guda 10 muna tare da su. Muka taimaka kai ƙara inda uwar jam'iyya. Kuma tare da 'yan takararmu na kansaloli, 'yan takara 23 gare mu wanda jam'iyya ta tantance su a state level. Kuma suna tare da takardunsu na tantancewa da komi su ba su ma san inda an kai ba tare da ciyamominsu. Shin wane ne ya hidda 'yan takara can kuma wane ne?
Sunana Alhaji Sadiku Usman, ni ne ciyaman na mazaɓar tsabar ward na APC. Mu abinda a ƙorafinmu wannan jam'iyya ta APC dama an kafa ta ne a bisa adalci. Shi yasa tun daga matakin shugaban ƙasa duk wanda ya ci zaɓe Najeriya ɗan majalisa ne, House of Representatives ne, ya ci ne ƙarƙashin farin jinin jagorancin Muhammadu Buhari, saboda ana ganin shi mutum ne mai adalci. To muna kira ga uwar jama'iyya ta duba ƙorafin waɗannan bayan Allah, to a yi ma waɗannan talakawa adalci, a ba su dama su zaɓi abinda suka so.
Sunana Musa Kalage, ni esco ne ni na mazaɓar Bargaja. Tsakanina da Allah duk 'yan PDP ne an ka tara, suna tattalin 'yan an yi zaɓe can gaba wurin zaɓen gwamna shekara 4 su juyar da fatinsu mai sai PDP. Don ana cin amanarmu an kai ba a yi mana zaɓe na adalci ba. Wallahi duk zaɓen da an kai ba da legal ɗin local government ɗin Isa. Ƙorafinmu a tsayen mana da wali. Don in ba a tsayen mana da wali local government ɗin Isa ba, wallahi APC ta mutu.
To ku biyo mu a cikin shiri na gaba. Za mu kai ku wata ƙaramar hukuma, sai ko idan an samu akasi. Yanzu a madadin wakilin namu na Sokoto Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aikinmu da suka taimaka domin shirin ya kawo a gare ku, sai Daniel Brown wanda ya daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
daidai wannan lokacin kuma ga rahoton mu na musamman.
Sanannen lamari ne cewa rikicin Boko Haram ya majawo matsaloli da dama, inda yara suka koma marayu, wasu matan kuma suka rasa mazajensu, yayin da su kuma mazajen suka zama gwagware. Ko da yake yanzu an dan sabon salo a wani yunkuri na ganin an rage wannan radadi ga waɗanda abin ya shafa, domin yanzu haka kamar yadda alƙaluman hukumar bada agajin gaggawa ta Najeriya ke nunawa, kullum ana samun ƙaruwar mata da ke haihuwa a sansanonin 'yan gudun hijiran da hare-haren Boko Haram ya raba da gidaje a Jihar Adamawa, Borno da kuma jihar Yobe, inda kawo yanzu ma hukumar agajin ta nema ta bayyana cewa a watanni biyu da suka gabata aƙalla an samu ƙaruwar haihuwa kusan 410. Baya kuma ga angwayen da aka daura wa aure 187, to koya haihuwa da ma'aurata yake gudana a sansanonin gudun hijira? Kuma don samun amsar wannan tambayar, na lega ɗaya daga cikin sansanonin gudun hijira da ke jihar Adamawa.
To, alal haƙiƙa dai ka san aihuwan gida da aihuwa nan akwai bambanci. To, a gida zai same ka tare da ya miji da iyalai yanda ake bukin mu ta can daban. Yanzu kuma da yake ga abin da Allah ya kaddara mana, ka san aihuwan zai zamana akwai bambanci.
To kuna samun kula daga jami'an kamfani?
Eh, muna dan samu kadan kadan, ana dan taimaka mana dai wanda bai fi karfi ba, ana dan mana ɗaya biyu din nan.
To menene fatanku?
Fatan mu dai nan shine muna roƙon Allah dai ya kawo mana ƙarshen wannan, mu samu koma wuraren mu.
Wasu matan dai suna yin aure ba kaman na gida ba. Cikin 'yan uwa da abokan arziki ana zaye kimsa da sauransu dai, amma wannan dai ga munan dai muna tattakure ka, amma dai ana yin shi ba da yadda dai yake so ba.
To menene fatanku?
Allah ya kawo ƙarshen wannan abu, koma mu'allim.
Alhaji Sa'adu Bello da ke zama jami'in hukumar Nema mai kula da sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar Adamawa ya yi ƙarin haske game da irin taimakon da suke badawa.
To yanzu dai muna wadda suka haihu sabbi, kuma muna kullum muna tanadi na abin da za a ba wa jarirai in mace ta haihu, da kuma ba ta cikakken kulawa ita, saboda a clinic za a ba ta duka abin da suke bukata na postnatal. So ba su da dukansu suna cikin koshin lafiya, yaransu suna lafiya, su iyayen ma suna cikin koshin lafiya.
To sai dai kuma shi ma da yake ƙarin haske, babban sakataren hukumar kai ɗauki na jihar Adama Alsema Alhaji Haruna Manfuro ya ma bayyana matakan da suke ɗauka ga angwaye da kuma amaren da ke sansanin 'yan gudun hijiran.
Eto, mukan bi tarihi a dangantakansu, mafi yawanci suna da 'yan jaurakansu, lawaninsu da iyayensu a kan, in sai mu bi diddigin ya wannan abun ya faru. A tu za ka tarar yawanci tun can dama, in ba don wannan abun ya faru ma suna hanyar auren ne. Sun dai kawai dan tsagaita dan dakata ne domin ga yanayin da suka samu kansu. Kuma mu dukkan mun tabbatar kowane ne zai aure, sai mun bincika mun ga yana cikin entrepreneurship, koyan sana'o na camp din. Mun tabbatar mun gamsu cewa kaga yanzu kan mun san cewa koda an koma zai iya rike kanshi kuma ya rike matan shi. To kaga alhamdulillah sai yana cikin abun da yasa ake karfafa musu.
Kungiyoyin kare haƙƙin dan Adam dai na maganin fa akwai matakan da ya kamata ake dauka. Malam Musa Jika da ke zama babban jami'in kungiyar Amnesty Safar Group a shirin arewacin Najeriya ya ma bayyana matakan da ya kamata daukan.
Aure dole ne mace ta tsaya ta bincika ta ga wani irin miji ne ya kamata ta aura domin ta zauna da shi a samu kwanciyar hankali. To amma saboda halin da suka tsinci kansu, ya zama musu dole su yi auratayya domin su samu sauki na rayuwa a gurin waɗanda za su aure su. So mu muna kallo a nan gun, wajibi ne ga gwamnati ta sake miƙewa tsaye, ta tabbatar da abin da yake ta masa abin da ya kamata. Menene abin da ya kamata? Idan ka je ka kalli wuraren 'yan gudun hijiran nan, akwai abubuwa da dama wanda suke da bukata wanda ya kamata a yi musu a inda suke. Amma a halin da ake ciki yanzu, sai ka ga ma duk abubuwan da ake ta irarin ana kai musu na gudunmuwa, sai ka ga kaman ma baya ma isa gurinsu. Saboda menene? Akasarin su za ka gansu a galabaice, sannan kuma biyan bukatan da suke samu baya kaiwa gare su wanda gwamnatoci ke bayarwa da kuma dai waɗansu ɗaiɗaikun mutane. So saboda haka mu muna kallo a nan, wajibi ne a gaggauta farfado da yankunan da suke da kuma gidajensu domin su koma su ci gaba da rayuwansu kamar yadda kowa yake rayuwa. Amma a halin da ake ciki yanzu, rayuwar tasu tana cikin kunci kuma tana kuma cikin kuma damuwa. So wajibi ne ga gwamnati ta sake dubawa ta ga abin da ya kamata, ba kullun ai ta farfaganda a radio ana ta labari ba, amma abin da ke a zahiri in ka je sai ka ga ba haka bane saboda mun kai ziyara guraren nan.
Fata ma dai shine Allah ka kaushin wannan matsala, ko sabbin angwayen sa ne ƴan gudun hijira za su samu damar komawa gida.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Mallam Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya, yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. Ka zaga cikin Lagos kuma ga Badshu, ga Laina Shu, ga Labintin Zabadin an kafa haka ke
cala. Ashin wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
Yan kasar Rwanda sun jefa kuri'a da kaso mafi rinjaye domin canza dokar kasar da ya baiwa shugaban da ke kan karagar mulki kaga mai damar sake tsayawa takara. Kana ci gaba da mulkin kasar, Kana zai ci gaba da mulkin kasar kenan har shekara 2034. Sakamakon wucin gadi da hukumar zaben kasar ta fitar na wannan kuri'a da aka jefa jiya Asabar ya nuna kashi 98 na masu jefa kura a gundumomi 30 sun jefa kura cewa a dage wannan takunkumi ga shugaba Paul Kagame, da yake wa taron manema labarai jawabi a Kigali. Fadar gwamnatin kasar, sakataren hukumar zaben kasar Charles Munyaneza, ya ce an jefa kura cikin kwanciyar hankali da lumana, kana masu jefa kura suna cike da dokin yin hakan. Ya ce masu jefa kura sama da miliyan 6 ne suka jefa kura cewa sun amince da wannan sabon tsarin, kana sama da 100,000 kuma suka jefa cewa ba su amince ba. Yan sanda a Somalia sun ce akalla mutane uku ne suka mutu sa'ilin da wata mota ta yi bindiga a wani titin da ke da yawan hada-hadan jama'a a babban birnin kasar, wato Mogadishu. Mai magana da yawun rundunar yan sandan kasar Ali Hirsi Bare ya shaida wannan gidan rediyon cewa an tada bom din ne a cikin wata mota kusa da wani shago jim kadan, kuma sai aka bude wa masu wasu jami'an gwamnati wuta da ke kusa da wannan shagon. Rahotannin cikin gida sun bayyana cewa jami'an dai suna cikin jami'an da ke ba da tsaro ne ga gwamnan yankin Galgadud da ke tsakiyar kasar na Somali. Sai dai abin da ba a tantance ba shine ko wannan ya shafi shi gwamnan sakamakon wannan harin. Sojojin Yemen sun ce akalla mutane 68 ne suka mutu sakamakon bude wutar da aka yi a arewacin na Yemen a cikin 'yan kwanakin nan. Wannan dai ya kara dagula al'amura a tsakanin masu goyon bayan gwamnati da 'yan Shia na kungiyar Houthis. Yanzu haka dai 'yan takarar shugaban kasa Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat suna shirye-shiryen gudanar da muhawara a ranar Asabar mai zuwa idan Allah ya kai mu. Sai dai wannan takarar ya yi karo da cece-kuce tsakanin manyan 'yan takara game da rumbun tattara bayanai na 'yan takara.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin, kuma a lokacin za ku ji shirin nagari na kowa wanda Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.